Da yake wa manema labarai tsokaci, ministan harkokin wajen Najeriya, Mr. Geoffrey Onyema, yace ko kadan babu kamshin gaskiya cewar an yi amfani da kudin ofishin jakadancin Najeriya dake birnin London wajen biyan kudin jinyar shugaban ma'aikata a fadar shugaban kasa Alhaji Abba Kyari yayin da yaje jinya a waccan kasa.
High commission merely guaranteed that he would settle his hospital bills. That was all, and the letter was written to the hospital.
Abinda kawai ya faru shine ofishin jakadancin Najeriya a Britania ya tsaya masa cewar shugaban ma'aikatan ka iya biyan kudin jinyarsa akan haka. Aka rubuta wa asibitin takarda cewar shugaban ma'aikatan babban jami'i ne a gwamnatin Najeriya, kuma yana da karfin da zai daure waniyar jinyarsa. Akan haka aka bashi gado a asibitin, kuma ya biya kudin jinyarsa daga baya bayan da ya warke. Duk da tsawon kwanakin da ya yi a birnin London, bai taba neman ko da motar da zai zirga-zirgar ita daga ofishin jakadancin Najeriya ba. Saboda haka ai wannan bata suna ne a ce ya yi amfani da kudin ofishin jakadancin Najeriya wajen yin jinyar. Na san shi yau fiye da shekara 40, shi kaɗai ne ɗan Najeriya da koren tsuwa zan yi a kansa in ana batun mutunci gaskiya da riƙon amana ne. Ko me masana ke cewa kan haka? Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a jami'ar Abuja.
A gwamnatocin baya haka manyan jami'an gwamnati amfani da mukamansu, ana musu alfarma wadda kuma ba ta bisa kan tsari, ba ta bisa kan doka. To ina ga abin da ya faru kenan. Kuma duk da yake shi babban jami'in a fara shugaban kasa ya karaita wannan magana, ya nuna cewa da kudin sa ya amfani, mutane da yawa ba za su gamsu ba kasancewa tunda an dade ana yi. Zuwa yanzu akwai abubuwa da dama da aka hana yi, amma har yanzu ana yi. Alal misali, an ce kar manyan jami'ai a su rika shiga jirgin sama suna shiga first class, amma har yanzu suna yi. An ce kar ma'aikatu su rika bari ana zuwa taron ƙara juna ilimi da kuma sanin makaman aiki a kasashen waje ana yi. Wato kawai abin da ya kamata shi ne duk wani abin da aka ce baya tsaye, tabbata cewa an daina.
To amma ganin cewar wannan gwamnati tana da daraja a idon mutane, kana ga me ya kawo wannan saɓani?
Ya zama al'ada ne, an daɗe ana yi, mutane su rika amfani da makamansu suna yin abubuwan da bai dace ba, kuma suna ganin cewa hakan ba ta canza ba. Wato su a tunaninsu tunda wannan gwamnati ta zo kuma suna da awar canji, kuma da abubuwan da ake yi waɗanda ba su dace ba an daina su. Ko dai ba a daina su ba, ko kuma gwamnati tana da kafa wurin ganin an daina.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.